Na din zama jita baki da farin ciki ayi wasu aji tanko ne ai kam mace sai so fara bayya mace adan kiji da zuciya kamar wahainiya ba za a bani maryam ba za ta kai ki ba a ce min dare mu mutar ba wa shakata ni na yo daren ta kai ci wa sai kareta dan yanayin jiki ni shine zai saka gaskata tunani da wannan bayin ke ta shiga yana fita san ba to yawan kalami ke sana mata ga mai hankali na fadiba koi yaushe zaki dawo koi yaushe zaki dawo koi yaushe zaki dawo koi yaushe zaki dawo Sua fará, Maria, Maria.